It's okay. It's over.
Chitu.
Mushigo da gajeta umba hold up. Chine mukache musu hold up.
Yo, the bass voice.
Say the one in maka nana yang iska. Ama na musu alkaweri. Na musu promise. Da dupwe ni sha sha sha. Say ya sha bula la. Bagaye.
Akemi.
Don zanchi.
Kutuma bro uban janturin kanyan kusun jaja yemma jalisan asibitin wanda ya ipi upanka. Ni ne ceto na zo daga Jos kuma ni ne dan auta. Na shigo garin ku duk ai na kwace muku ƴan mata. Ba wani shege a Abuja babu wani dan banza. Just hold your girl tight if not at that Guinness I'm Carissa. Sani ko a pasa that shades on just like Sani Abacha. Ai ni ne master tryna bring me down a masun kasa. Ban harka da shasha shu ban harka da yan iska. Sun ce na kwapsa na ce musu babai sai wata rana. These things ain't straight watakila suna bukatan gu. Duk wani kare mai haushi wallahi sai ta sha duka. Na tuna lokacin da muna cin gabza da miyan kuka. Na zo da kafa amma wallahi sai na koma da mota. Banda wasa na basu waka na basu waka ya sa su tafa. Sa su tafa ya sa su taka ya sa su tashi sun fada dawa. If you a hater ka ci ubanka. Five fingers that's worker. The kush is out ba wani kila. The kush is out ba wata kila. Got a flow na ce kai da ka san komai. Kun wace to shi ne bro. Na ce kai da ka san komai. Ba wani shege ko shege ya na ce kai da ka san komai. This is for the north side. Ku da ku san komai. This is for kai da ka san komai. Kai da ka san komai. Ku ta sai kai da ka san komai. Kai da ka san komai. Ku ta sai kai da ka san komai. Ku ta sai kai da ka san komai. Ku ta sai kai da ka san komai. Ka san komai. Ka san komai. They say che to you the man. Na che kai da ka san komai. I gotta feed my fam. I swear koku ji komai. Zamu siya nama zamu ci tolo tolo kila zamu siyo kosai. Zamu siya komai da muke so lallai zamu ji daɗi sosai. Me wuriya zo wato me tabar ma yannare. Kai dan datti ne baka da bambanci da hallire. Gotta hold it down gotta rep my town gotta do it for my city. When you hear my sound better know it now that I'm only here to kill it. Came from the bottom but baba we headed up above him. Zamu kaita international har sai mun kaita London. Call me Conan the Barbarian my sword is sharp. And I'm a fan to these mans that I'm about to mention. Shouts out to Fino, Olamide, boy, they dropping classics. Morel, we killing them for real, spitting automatic. Classic is so sick, we know Lord Vino on the pro list. Young on the song, lyrically, he wanna the oldest. Got a flow, na che kai da ka san komai. Kun wace to shi ne pro. Na che kai da ka san komai. Ba wani shege ko shege ya na che kai da ka san komai. This is for the north side. Ku da ku san komai.
Kid Pro. I see the pictures. Kate and London, Kate and Jos, Kate, Parker, Kate.